Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Babban birnin kasar Ukraine ya maido da hasken wutar lantarki a mafi yawan sassan birnin jiya Juma'a, kwana guda bayan da Rasha ta kai harhar da makamai masu linzami a fadin kasar, wanda ya lalata kayayyakin more rayuwa da tashoshin samar da makamashi. Shugaban rundunar sojin Kiev, Serhiy Popko, ya ce an maido da wuta da ruwa a babban birnin kasar. Amma ya ce kusan kashi 30 cikin 100 na mazauna birnin a yanzu na'urar dumama gida ba ta aiki, ya ce ana ci gaba da aikin gyaran. Hukumomin Ukraine sun ce an maido da wutar lantarki gaba ɗaya a yankin Odessa da ke kudancin ƙasar, kuma kashi 60 cikin 100 na mazauna birnin Kharkiv ne bi mafi girma da ke fama da ɗaukewar wutar lantarki sun dawo kan layi zuwa jiya Juma'a. Sai dai hukumomi sun ce babbar ɓarnar da aka yi wa samar da wutar lantarki na ci gaba da wanzuwa a yankin Kharkiv da yawa da kuma yankin Jitomir da ke arewa maso yammacin ƙasar. Harin makami mai linzamin na Rasha ya kashe akalla mutane 6 a ranar Alhamis a Ukraine, tare da lalata muhimman wurare a fadin ƙasar. Wata mahaukaciyar guguwa da aka yi wa lakabi da Freddy na kan hanyar sake afkawa gabar tekun kudancin Afirka da sanyin safiyar yau Asabar, bayan da ta kashe mutane akalla 27 a kasashen Mozambique da Madagascar tun bayan da ta fara sauka a watan da ya gabata. Daya daga cikin guguwa mafi karfi da aka taba samu a sashen kudancin duniya, Freddy na iya karya tarihin guguwa mafi dadewa a jawar hukumar kula da yanayi ta duniya, wacce ta ce guguwar ta kwanaki 31 a cikin 1994 tana rike da tarihi ne yanzu. An sanya wa Freddy suna ne a ranar 6 ga watan Fabrairu, kwanaki 33 da suka wuce. Fiye da mutane 171 ne bala'in ya shafa bayan da guguwar ta ratsa a kudancin Mozambique makonni 2 da suka wuce, inda aka yi ruwan sama da ambaliyar ruwa da ta lalata amfanin gona da lalata gidaje, a cewar hukumar jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya OCHA. Hukumar OCHA ta faɗa a jiya Juma'a cewa adadin mutanen da Freddy ta kashe na baya-bayan nan 27 ne, 10 a Mozambique da kuma 17 a Madagascar. Iran da Saudi Arabia sun amince su sake bude ofisoshin jakadancinsu bayan shekaru da aka kwashe suna zaman doya da manja. Kasashen biyu sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa a jiya Juma'a dangane da wannan matsaya da suka cimma a wani zaman sulhu da China ta jagoranta. Kafofin yaɗa labaran China ba su ba da rahoton wannan yarjejeniya ba, ko da yake cimma wannan matsaya zai zama abin alfahari ga hukumomin Beijing. Kafofin yaɗa labaran Iran sun wallafa wasu hotuna da ke nuna yadda zaman sulhun ya wakana a China. Hukumomin Saudiya ba su ce uffan ba a lokacin da kamfanin dillancin labarai na AFP ya yi kokarin jin ta bakinsu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kira ga kasashen Afirka da su ƙara kaimi wajen yaƙi da cutar kwalara, wanda a cikin shekarar da ta gabata ta kashe sama da mutane 3,000 a kasashen Afirka 12, fiye da rabin waɗanda suka mutu sakamakon ɓarkewar cuta a Malawi da ya kafa tarihi. Hukumar lafiya ta duniya da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Afirka sun gudanar da taron gaggawa na kwanaki 2 kan cutar kwalara a wannan makon a Malawi, tare da ministoci daga kasashen Afirka 14. An kammala taron na kwanaki 2 jiya Juma'a, tare da yin kira ga kasashen da su ɗauki kwararan matakai wajen inganta harkokin ruwa, tsaftar muhalli da kiwon lafiya tsakanin al'ummarsu.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Abari ya nufe, sun gani ke kawo rabon wani yiwuwa, musamman ya gyata ni nishadi ba da zai. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na abari ya huce
wanda ba su iya bagada ke cewa kike kawo da rabon wani
Baba barka da kasancewa tare da kai a cikin wannan shirin.
Barka ka je Murtala ya kokari.
To alhamdulillah ka san da mun ayyana cewa watakila wannan mako ma za mu tafi hutu to sai dai saboda zabe da muke hasashen za a yi na gwamnati da ƴan majalisun jihohi.
Dashi kuma ta leko ta koma.
To a ba ta leko ta koma ba ka san dai yanayi da kuma tsare-tsaren harkokin gwamnati.
Shi din ke da ai a wannan mako da ta leko ta koma.
A ta leko ta koma don naga ka kudin aniyar ka wani shafewa a gida sai aka ce maka taso an daga zabe don haka ka dawo a to baba bari mu soma wannan shirin da gaisuwar taya murna da fatan alkhairi zuwa ga abokin aiki wato dan jarida kenan Bello Abdullahi Abubakar Jayi na gidan radio Bisin FM Sokoto saboda aure da inda ya angwance da amaryarsa Fa'iza Murtala Auru Kaina da fatan Allah ya bada zaman lafiya da hakuri a tsakaninsu da kuma zuri'a daye ba
amin
haka kuma ga gaisuwar taya murna ga ɗaya abokin aikin wato Musa Yusuf Sanyin ne shi ma ma'aikaci a gidan radio Vision FM Sokoto bisa samun karuwar ɗan namiji da ya samu a wannan makon taya murna ga uwar gidansa Hajaru Muhammad Lamido da fatan Allah ya raya yaron da aka samu kuma ya bada wato sauran zuri'a daye ba a kowane lokaci
amin sun ma amin to sai dai wannan sako daga ainihin kungiyar Jidda Ladies da ke birnin Accra, wato kungiyar mata ta Jidda Ladies kenan a birnin Accra, suka ce suna yi wa ɗan uwa da abokan arziki wato godiya waɗanda suka zo suka taya su taron murnan Maulidi na Annabi da suka shirya a birnin Accra. Da fatan Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya bada ladan wannan aikin zumunci da aka yi.
To amin summa amin. Lalle na san an ce zumunta a kafa take.
Kwarekwa.
To bari kuma mu yi jaje da kuma ta'aziyya ga Malam Uzairu Hassan Sanyinna, wanda Allah ya bashi haihuwar ɗa namiji, to amma kuma yaron ya koma. Muna addu'a da fatan Allah ya bada hakuri ya kuma bada wasu rayayyu masu albarka.
Amin summa amin.
Madalla baba, yanzu kuma bari mu shiga babin mu na gaishe-gaishen sada zumunci na filin Abar Yahuce, inda zamu fara da Aliko Auta Kafinta Yalwa Gindin Akwati Barkin Ladi da Madaki Dubere Bama da Amar Ersu Hawa Ardo da kuma Lawal Fukar Mata, sai kuma sakon gaisuwar Abar Yahuce zuwa ga Muhammad Unity Darazo da Comrade Isa Muhammad Agwarmaji da Muawiya Musa Musawa da kuma Nura Abubakar Gidan Abba da Ibrahim Muhammad Zuru da Isa Lawan Girgire da baban gida Bangis na fada. Dukan ku sako ne da muka samu daga Malam Sani Gulle Kampala, Malam Madore Jihar Jigawa. Sai kuma gaisuwar filin Abar Yahuce zuwa ga mai martaba Sarkin Bade Gashuwa Alhaji Abubakar Umar Suleiman da mai girma Lawanin Girgir Alhaji Muhammadu Kurso da Yariman Girgir Alhaji Muhammadu Gaggiyo da Wazirin Girgir Malam Maina Cilum da Wamban Girgir Alhaji Babangida Girgir da Jerman Girgir Alhaji Musa Hassan El Badawi da Galadiman Girgir Alhaji Lawan da Gure da Madakin Girgir Alhaji Muhammadu Mansur da dai sauran dukkan masu riƙe da sarauta ta Girgir. Haka kuma gaisuwar filin Abar Yahuce zuwa ga askira mai hula da kuma limamin masallacin unguwarsu Alhaji Malam Uba Adamu Askira, wanda shi ma Allah ya kaddari ya aurar da ƴarsa Ruqayya da angonta Mu'azu Musa. Sai kuma gaisuwar Abar Yahuce zuwa ga Alhaji Umar mai hula Askira da kuma mata masu haɗin kai Maimunatu Aliko Auta Kafinta Yalwa da Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Aisha Lawal bin Hanbali da fatan dukkan su suna lafiya.
To sai kuma gaisuwa a Maryam Huce da ta fito daga Mallam Imran Madaha a garin Bakuke nan a arewacin kasar Ghana. Yace gaisuwarsa ta farko tana zuwa ne zuwa ga Zaharuddin Falasu Rijin Lemu da kuma Ali Sarkin Yaki da Tajuddin Imran Madaha da Garba na Hali Kamba birnin Kebbi da Tukurbi MC Remawa. Sai kuma Mansur Baba Wuro na fada da Imran Ladan Makiri da mai dakin sa Hasiya matan Imran Madaha Bako da sauran al'umman garin Bako, kuma yace Bako Allah dawo da zaman lafiya a wannan gari mai albarka. To sai kuma wannan gaisuwa ta a Barya Huce zuwa ga kungiyar mata ta Jidalis kenan, musamman Aunty Minty wato Hajiya Muni Alaju Mamar Papa Angola kenan da kuma Hajiya Ayi gidan Ahmadu Kano daga Dakuma da kuma Hajiya Mami Idon Bob wanda suka taya ko kuma suka godewa al'umma a baya. Muna kuma dauke da gaisuwa a Barya Huce zuwa ga Dr. Salihu Bakari Girai wakilin makarantar Adamawa da Abubakar Audu Jimeta da kuma Ismaila Njabori da Bello Abdullahi Njabori da Malam Hayatu Girai da Hussein Master da kuma Yusuf Kushishi da Dr. Ladan Salihu Bardin Kudum Bauchi sai kuma Captain Misbahu Salihu Bakari Sarkin Dawakin Girai da Dr. Ahmed Muhammad Mustafa Hakimin Girai kuma Ubandoma na Adamawa. To da fatan sun tashi lafiya.
To madallah babba bare mu karata wannan bangare na gaisuwar mu da wannan gaisuwa ta a Barya Huce zuwa ga Hajara Gidado Tefo Fulani Gindin Akwati da Dinki NNPC Depo Rakiyan Isa Dan Fulani da Raunat Isa Muhammad da Habiba matar JT Love a Jikar Duna da Fatima matar Kawu Mai Ruwa Bajoga da Khadija matar mai kayan miya Gombe da Amra Ibrahim SD Kulfa Zaria sai Hawwa Umar Garuwa Gindin Akwati da Fatima Alhaji Kabiru PR PRO Gindin Akwati da Diba da Maryam matan Alhaji Babaji Gindin Akwati sai Lubabatu matar Shehu Papa Doron Babuje sai Fatima da Hafsa yaran Aliko Auta Kafin Yalwa sai maman Zahatu Mai Kifi Yalwa da maman Murja Yalwa da fatan dukkan su dai suna lafiya. Sai akwai Alhaji Salihu Mai Agogo Kauran Namuda da Abdul Samad Muhammad Salihu da Injiniya Sanusi Nasiru Ruwaya Baban Afan da Alhaji Melayi Tufari da Lawal Hambali Dan Silba da Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Usaini Dan Gutekara Suwa sai Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Nasiru Musa Adabka da Bello Dan Madani Mai Kayan Kamfarci da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Mallam Abu Kaura Mutum Abun Tsoro ne da Abdullahi Mai Shayi Bakin Kasuwa Kauran Namuda karshe da Alhaji Buhari Mai Shago Bakin Kasuwa Kauran Namuda. To baba bari mu dan je mu dan sarara mu shakata kamin mu je ga lokacin ko kuma bangaren mu na labari.
Gaskiya ka san akwai wasu masu rarrai da suka ce bin ya kamata waƙoƙin da su yawa so insha Allah yau za su sha waƙe sosai.
To shikenan baba.
Allah na magani talakawa ma na magani kanga dan tilan makula da su tunda yinin din nan yamani shin yinin din nan ingila to ja ka ta da Italiya in ya dan hoka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kanga kayan sai ya rike anan ga cikin Lagos kuma ga Badshin ga Laila shin ga labintin zabadin an kafa haka ke talaran dukkan kafa dubu babban kantikin su wai du dan talaka an kai mutukan talaka ba sai du wadannan dola da gane jirgin zama mai rugujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba shiga shin jirgin ƙasa kariya zan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota sai ka ta in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna sai kwalta ma ce ki a kauye da cikin birni gari motocin talakawa da su hawo mutakar jin magan lafiya yayi ka shawo magani Allah na ba magani kaga gwamnati na ba magani talakawa shi in kun tuna gwamnati sai mana kokari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da ayan talakawa an kai watan watan in kun tuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata Majalisar Ɗinkin Duniya muna da wakili a can kuma Paris a ambassador, America akwai ambassador, Russia akwai ambassador, Italy akwai ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German ga ambassador a aikin talakawa sun kai tayi don su kulla zaminci mu da su. Talakawa shi in kun tuna gwamnati na mana kokari in dare yayi dai in kun tuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kula guri in hanyar ma
kuma dalla baba yanzu kuma zamu shiga bangaren bada rahoton labarin mu na nishadantarwa kenan
na'am
bari mu fara da wani labarin
to
na wani dan gwari dan gwarin dan sanda ne
na'am
irin yana da aboki haka irin alhaji haka a cikin gari haka to ka san yanayin zamantakewa ranan sai kuma alhaji da yana ma dan gwarin kyauta shi dan gwarin dan sanda
to
alhaji yana masa alheri sosai kuma yana ganin cewa shi dai yana da yadda aboki
dan sanda
ranan sai ta dan faru a tsakanin dan alhaji da wani abu can sai yan sanda suka zo aka ce lalle za a kama dan alhaji alhajin yayi yace da Allah sai hakuri kace kuma da aka zo kamin fa haka shi wannan dan gwarin
ikon Allah
abokin nashi
lalle
to yadda ga abin nan sai yace yayi aka ce a lalle sai an tafi da yaron nan charge office sai alhaji yace yayi dinga dan gwarin sai ga ai dai babu matsala dai
sai ga aboki na
eh sai bude baki yace to shikenan babu matsala kuna iya ku tafi da shi ai shi ya unhwanin wato kai abuta da biri tunda dai ni ina yi abuta da biri to duk wanda ya abuta da biri to sandan shi bata makalewa
Allah sarki
ba wai yace ya abuta da biri ba ai yana ta
haka dai wannan karin maganar
da yake to tunda dai haka ne ya gaina da aboki yace to shikenan a tafi kawai ba matsala ai duk wanda ya abuta da biri ya sanda shi ba ta makalewa a sama
to
shi karin magana ne yana nufin wai duk wanda ya abun nan wanda yake da wa'ajin dimuru aka ce wani shi ko shi ga to kai dan gwari ashe abin ya tako shi
to
biri sai kalli alhaji wato ka rufe ni ne biri sai ka rufe ni biri ne da kai abuta da ni biri ne
a'a
yace ta shike nan bari mu je taji office kai bayanin ne biri ba ka bayar daga kuma zaka bayar da biri ne kalli yan gwarin ba wato sai ishe su ya za baka karin magana kusa da dangwani kai karin magana kusa da dangwani zaka kwana a ciki
iko Allah wato ya dauka shi ne biri
ya dauka shi ne
biri yana da woki da biri wato ka san Hausa wani sa'ilin tana da wahala
harai da gaske haddi ga wanda baba Hausa
wato an yi daga asibiti ne wani dan arewa ne yaje daga Lagos
to
ana kiran shi Salihu Munjibar
to
ka san akwai gari da ake kira Munjibar
arewa
ne ina ko ka tsine ne ko idan ne na manta ne amma a arewa ne
ba Kano bane ko Kano ko ka tsine ne ko
a arewa ne dai to Munjibar ita ko wannan nurse din da ta dauki takardansa
bayanan
za ta kira sunan shi ya shiga ya ga likita
eh
sai ce Salihu Munjibar yace ga yar iska
wai wani biri
eh wani biri mun ana wuji mun tana wuji biri
Allah sarki subhanallah baba naga jili tana daga mana hannu saboda haka anan zamu dasa aya a cikin wannan shirin sai dai mako na gaba Allah kai mu a kasance tare da mu yanzu kan a madadin
baba Yakub Makeri
Murtala Faruk sanin nake fatan mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi kuma da fatan mu karshen mako lafiya
Selkin su da zika ngazanni da duniya hadda bila
bada baba bu magalba
duniya hadda bila
bada baba bu magalba
bu magalja ke musulmi mai su da zika ngazanni bu bakar kuma da hasanni da duniya
nagira bada baba bu bakar
da duniya nagira
bada baba bu bakar
mai su da jikan mutane jikan maya mutane
to kuma da maya mutane
sarki jikan azani
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com. da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.
Lana ya sha maraba, mai mai kyau jawa maraba, ya zo wurno jiyara,
mai mashi kyau jawa maraba,
ya zo wurno jiyara,
mai mashi kyau jawa maraba,
ako zakwato ya yi jiyara,
mai mashi kyau jawa maraba,
ako bandu da ya zabka,
mai mashi kyau jawa.